Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya ne kuma an tashi lafiya
lafiya kalawa alheri ya gida
lafiya lo ga mu dan muna shirin sanyi an tun dama an yi harsashen cewa bana za a yi mugun sanyi to ga mu dan ana cewa mako mai zuwa za a yi dusa kankara a wani wuri amma kuma iska dusa kankara ita za mu yi fama da ita sanyi na bala'i
malak ai kin san badan Laraba da Alhamis ina New York kai New York da malam iska ta kada malam ba
ba da ba
iska da girgida ni yana sake mun hanyar tafiya
duk da girman kamata da ku haka
wanda ka ronka da tafiya kuma ba gadi da kake ba
Allah ya kare fa Allah ya samu gaba wannan
yanayi
lafiya to baba an yi mana rashi zamu fara da mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan abokin aiki mu wakilin mu a Benin Tarayya Abuja Awwal Salihu domin rasuwar mahaifiyarsa wadda ta rasu jiya Juma'a a Jos bayan dogo jinya Allah ya ji kan mamaciya Allah sa ta huta ya kuma kyautata namu karshe muna ma yan uwa yaya da jikoki gaisuwar ta'aziyya baki daya muna taya su jimaman wannan rashi
to muna mika ta'aziyya kuma muna addu'a Allah ya jikanta ya sa ta huta
haka ne
ya jikan magabata baki daya
haka ne to bari kuma mu baba har yanzu mu mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Dr. Usman domin rasuwar S wato yar uwar Zainab Babaji ce wakilin mu Zainab Babaji Halima Usman Daure wadda ta rasu ranar 13 ga wannan wata kuma aka yi jana'izar ta jiya a can Billiri jihar Gombe to ita ma Allah ya kika mamaciya Allah kuma ya kyautata namu karshen duka
amin
bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna na auren iyalan marigayi Gabriel Gola Ampoji da na Isiya Kumani Awari domin auren ƴaƴansu Happy to kaji murna da kuma Josaya wanda za a yi ranar 3 ga watan 12 da karfe 10 na safe a majami'ar Shalkutan Ikwa dake Jos to Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin sai ko sakon taya murna zuwa ga Ajo Salati goba ga Annabi Rijau murdan karuwar ya da ya samu ko kuma inda ma yarsa mai suna Zainab ta haihu wato ya samu jikanya ta farko kenan an haifa ban mata ke
da turance mu ce welcome to the club
haka da din shi ma ya shigo sau wato an yi haihuwa ce a ranar Lahadi to Allah ya tayyaba ya raya yayi albarka
amin Allah ya raya ladidi to baba muna gaisuwa muna murna ana jimamin rashi ku kuma inda ka fi wayo yau kuna kun girma
wai girma mun cika shekara 11 marhaba FM
marhaba lalle kan
haka ne
an yi nisa
shekara 11 kenan da muka fara marhaba
ana yayata to baba ai yana kan gaba gare da ma'aikatan wannan
kwarai kuwa
wannan tasha
kwarai kuwa musamman ma dai a shi shugaban wannan tasha da ake kira Alhaji Baba Sharif Alhaji Baba Sharif mutum ne mai kokari mai hazaka musamman ma ganin an kare harshen Hausa kuma an habbaka harshen Hausa a Ghana da ma ko ina ina tunawa wani lokaci akwai tarihi da ya bayar na Hausawa a kasar Ghana wanda yake wannan tarihin nan yayi nisa mutane da dama sun ji wannan tarihi amma ba a ma san wane ne shi ba to amma shine shugaban gidan radio Marhaba FM
wato muna fariya da su sabili da su tashin na daya daga cikin tashoshi da muke
aiki da su
haka wannan sashi to muna musu fatan 11 su 11 su
11 kai ai an fashi ga 300 da wani abu ke da
ai zai ta daula dole mai tsayi miki wai cika shekara ko 32 da ko yayi sai aka zo buke shi da abale muce sai na ce mata to daula muna miki fatan barka Allah kuma ya sa ya buga tiga ta 32 so 32 da take anti
talatin da biyar sau 35 kai abin ya wata ya
Allah ya kara ci gaba Allah ya bada nasara marhaba
marhaba FM
marhaba
Dante 3.9
Allah ya kara ci gaba
amin
so bari mu shiga zangon gaishe bari mu fara mika gaiso fata alheri ta abare huce ga Garba Leko da matarsa kanwarsa Jamila da dai yan gidan dan binni baki daya garin Malumfashi da fatar an tashi lafiya gaisuwa a bari ya huce daga Atahiru Hashimu garin Yarima karamar hukumar Gosol jiha Taraba zuwa ga Atiku dan Yarbawa Barbarejo Barbarejo a kira Ghana Barbarejo haka ne ko
wato kila dan asalin wannan Barbarejo din ne yake zaune a Accra Ghana
wato Barbarejo baba a kira Ghana ka dan sun ji mun yi batun FM kenan
eh kwarai kuwa
baka sani to sai kuma Adam Muhammad Geto Chadi da Matthew Garba dan sandan Najeriya da Ahmed Ladan murya talaka da Usman Mukhtar dan Niger kasuwar Barci Kaduna da baba Gunduma Gosal sai Hassan Kwana Salla Safiyo Plato da Sabiu Usman Mukurna mutum biyu sai Ashiru Hassan Tino Adamawa da Aminu Mai Shayi Garba Shede da fatar an tashi lafiya
to sai wannan kuma sako ne fitaya daga Ali Abdullahi Dogurun Bauga yace ina mika gaisuwa fatan alheri zuwa ga Musa dan baba makiri Dogurun Bauga da Malam Ladan Abba Dogurun Bauga da Muktar Makiri Dogurun Bauga sai kuma Bello dan Matsiga Dogurun Bauga da Alhaji Habu na dan mama da Malam Abdulhamin Baba Gada sai kuma Ujema Zanna Kambari babban sakataren kungiyar Taikon Reshen jihar Borno da kuma kaka Alhaji Gursuma da Masak da Alhaji Mado Admo Bauga da Alhaji Umaru Mai Hula Askira sai kuma Muhammad MD dan Hausa Baturiya da Baba Umatu Mai Aduwa da kuma Usman Muhammad Maiduguri da Comrade Gwani Kwalo Maiduguri sai kuma Usman Asasal Islam Morumti Maiduguri
yace ina gaida daukacin ma'aikatan VOA Hausa daga Ali Abdullahi Dorun Baga mun ba muna amsa
wato baba kamar yadda muke fada komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka kafin jin ci gaban hirar wannan fitaccen dan wasan kwaikwayo da muka gayyato tun makon da ya shige bari mu rufe wannan babin da wannan wasika da ta fito daga hannun mallam Indu Kazawai Niger yace yana mika gaisuwarsa zuwa ga babawo mato mai addu'a da babaye mai shayi Kazawai sai Garbu Kazawai da Sanusi Madartai sai Alhaji Ali da dan Maliki mai magani bakin kasuwar Birnin Kazawai da kuma daukacin ma'aikatan sashen Hausa to muna godiya kwarai da gaske
ayan ya rabun ni na nake ci ayan ya rabun ni na nake ci kaji ka danguna ta gobe ne yake ci kaya ya rabu ne na nake ci inda na dauki da ganga ta kana na dauki dan amshi na ta gamaro kana na zan ya sha don mamalo gobe ne yake ci kaya ya rabu ne na nake ci maso zowa ofin koye ofin maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gobe ne yake ci
madalla baba kamar yadda muka faɗa bakon da
muka baki wuri ya dan jira
yana nan ya sake shigowa to bari mu ba su finish wakilinmu Mansur Sani daga Maradi Jamhuriyar Nijar da ci gaban wannan hira
bangaren abin da ya shafi tiyatar ku a san kwaikwayo yana da fuskoki daban-daban akan me kuka himaye da hankali na zamantakewar rayuwar al'umma tunda shi tiyatarin aka ce duk mako ne za a saurara noma ne kiyo ne shin komi ne kuke bibiya rayuwar al'umman mutane kukan dauko wani abu ne wanda ya damu mutane ko kuma kukan yi arashi ne ko kuma a'a kukan yi kan me uwa da wabi
yawa ai to shi wasan kwaikwayo aka sari da ake shi kuma kamar yanda kace kan mai uwa da wabi kuma haka din ne in kace haka saboda duk abin da za mu daukowa muka yi to an riga an yi sai dai dada a lokacin da muke shirye wasan kwaikwayon ka san wasan kwaikwayo bai da nisa da film da ake shiryawa kaman dan jumamai da dan jumai haka ne suke tare duka abin da ake yi wato ba da karatu ne ga fuskar al'umma ko ba gane ba saboda ana son a cikin wasan kwaikwayo kamar yanda ake kawo mai kallon film in kana kallon film to yana cikin film ana son a ga abu guda uku in ana son film yayi tasiri abu uku ake so a gani ciki a ga bandariya a ga abun takaici sa'an nan a buga abun tausayi to wannan duk mai rubuta film in yana da wannan cikin abun da za a saurari ko ko abun da za a kallo to alhamdulillahi abun da ya rubuta dole sai yayi muhimmanci bazan nisa ba sai na kwatanta ma kamar yanzu wanga wasan da muka yi na wayar da mutane bisa kan wani film da muka yi da wani bawan Allah dake birnin Yamai ya jagoranci aikin
Hasiya
alhamdulillah film da film din da ake kira Hasiya Alhaji Musa Jingarai koda yake mutane suna ta dan confusion suna dan gama tsoho Jingarai wancan da wanga Musa Jingarai a ba dai bane daban-daban ne wanga wani samari ne shi Musa Jingarai Alhaji Musa Jingarai tare da shi wato da muka shirye wanga film wanda ya shiga duniya na Armen Doli bisa kan Armen Doli inda na hito akan uba wanda nake hiddabiya ta daga makaranta talakwal in mata auren Doli
kuma bari hudawu ku bai kare ba bukare kas kai ma ka sani wa armen dole doka ta hana
doka ya doka ta aihon min hasi to abinda zan ga maka mushi ka gane in wanga karatu kai kar zaman to ka saki ba kai ba za ka zo wannan cikin gida na kuma hakka ga ya mini yadda ya kamata in zamana da iyali na ban hayar da ba
ikut se pasa ikut kantuwa ikut sa
abinda nake so in ga maka ka saurare ni da kyau ka yi kadan in wanga karatu kai karatu ka kawai zanna banza
to wannan film mu a lokacin da yazo ya tarda ni maradi ya kawo mini shawara alhamdulillah maradi tana da yan wasan kwaikwayo waɗanda suna da husa'a sosai to kuma irin waɗanda dai na sani da muke tare wato da muka zo muka yi wannan aiki kuma aiki alhamdulillah sai ya samu karbuwa
ya ba da kalam ko wasan kwaikwayo mutane suna so su ji murya an dige ko da bai abin da ya sai su tsinga su cikin nishadi akwai wasu wasan kwaikwayo irin su ba dai nan gidan bana ƙaryata akai ban san ko ka tana wannan wasan ba da sauran dai wasanni irin su wani zuwa shadu irin su na wani noma wani kiyo na wani ka kore mace ko ka hito mai gari na banza na abubuwan suna ɗaya daga cikin ko mutum aka gani sai ka ji ana kwaikwaya yau akwai yare da yawa wanda aka yafa aka ce masa anjige
an kawo mana
wani irin daukaka wata irin daɗi ka ji kuma wani irin wasan kwaikwayo kake ganin sun ƙara daukaka wanda ya suka ƙara shiga rayuwar mutane musamman a audio
to madalla wasan kwaikwayon suna da dama waɗanda na yi wanda na ga mutane suna ta yawo da su kaman wani wasan kwaikwayo da ni da ake cewa bikin ɗan garmi inda nake a macen da nake arme wato bikin ta saboda yau biki ya lalace ya kazamce idan aka ce yau mutum Allah baka aihuwa yau wato wai ba ta aihuwar take ba a abubuwan da za ka kashe washi kan kashe wata fitana ce ta daban kam ita bacan kan abokan zamanta za a yi shiryawa a yi maka wata gagaruma asara ta ba ɗan kadan ba ta kudade da dama abin baka hi karfin shi ba amma a kwatanta maka sai kayi shi
ka hosa ki ke ba da abin da aka ce duk dabba dai ba abin da aka ce
abin da nake so na ji kai kai da na ramza na ramta ni ji ka da yo
wani to kana ja yana dawo maka ido to tsurga ido na
nama ne amma na mutan rago wanda bai dare da shi da rushe da shi da shi duk dai wannan wanka na mara ka kawo yanzu ka saurare ni
ina jin ki kuma
magana kudi da na ramta ji ka 140
kiya
ji ka 140
kin danta
eh
Hanya samu ko kina da hankali
wai samu abin da naka so in ga ya miki samu bikin ga na zamani yanzu Allah hiraya ta hiyawa da na mutane duk wanda yazo su yi kokari sai ka rushe doru dari jaka biyu kai habiyat yanzu ta canza samu ta canza yanzu sai kai bikin da kyar ka hidar da ladari to iya ruho hidda kai
to ni dai
na ga ya miki nan kai
ni dai na ga ma na ramta jaka 140 kenan dai ga biki ka ga mu kudi mu bada ba matan mutane kudi
a samu ki dai ga mu kudi
ba ka bada
ah ayo to in bada ina
yana ɗaya daga cikin wasan kwaikwayon da ne wanda na jishi mutane na ta yadawa kamar su wani wasan kwaikwayo da nayi wanda na hito daga Turai inda ba ni jan Hausa wato
ya dan lalawa ba wani abu da kake hori a cikin wani
to kamar ina waɗannan no mama safe en pudi talla ba afekti ma mu aje comprend pas chaque fois ici arrivé ici avoir un majeur même c'est un problème to ka gani abubuwa ne wanda ta tsohuwa ba shi take ba
tsohuwa dole sai an mata wani hari
dole
amma kuma yanzu ya zo yana so ya nuna mata ba bai santa ba
kware saboda da kama ji sunan ina ganin suna ne na Hausa na gida sosai to amma kuma aha to kuma a ce mutunan na hayo jiya a ce ba Hausa gare shi ai ka gani ƙarya ce kaman su wasan kwaikwayon dan jado inda nake matsa ma tsohi nan ne sai na sai da sa'in tai bada
ban gane musu dawo ba
musu dawo ba
magana banza yanzu dan gangana kwara aliya da ya tahi me ya samu ba gashi nan ba har tsoho ne ya biya mamaka da ya sai da zinari ya alƙare ta wajen hannawa ya koma ya aza shago gashi nan ana ta ci ana ta birni maski shikenan sai in tsaya talauci ka kace ni
dilo zaman da muke cikin wanga zamanin asiri da Allah ya bamu kaga wani ko hura bai samu ya gidan shi
mu kuma bakin gulgudu a yi horan nan
ba kullum
a tuka
a ya haba bari mun
ta horan ba kullum ba
a tuka kuma
yau to a asirin mu kuma Allah ya ruha mu asiri Allah ya kara ruha mu asiri kuma ka tashi ka tahi
da karhina in tsaya wura ta kashe ni kawai
iko Allah
kai ni
eh to kuma in sai kuma a dawo da ciwo ka gani abun to ka gani abun asara goma da goma baya bayan nan nayi wani wasa wanda shi ma ya dan shigar da mutane wanda lokacin kamar yanzu wanga lokaci da muke na damuna samari mu tashi mu tai gona muna kiyawa nake tahiya gona ohi sunyi nace musu ma ni ya mai zani wajen dan uwa da nazo ya mai dan kuma sai na tar dan uwa aikin birgi haka to ai ka gani an kuma sha bamban dole sai gane shi kanka shi bai san lokacin da na wake cike ba na taho gida to ka gani abubuwa ne wasanni ne madalla ana diban rogo ana diban kice gare sai kaga ashe ba haka nan bane to kaga da haka ne Allah yake Allah dan bani wasa'a wato tare da abokan wasana waɗanda su ma abinda duk kwatanta musu wasan gayen da yake to su ma suna kawo ta su gudunmuwa kamar yanda nake tare da su yanzu haka kamar su Abubakar ɗan banana su Imam Makaza su Balaraba Mamma shi da su Rabe Robo mutane da waɗanda suna dan bani wato gudunmuwa bisa kan abinda duk na kawo ina abinda duk kawo na tsara wato sai su ƙara kawo nasu haske to sai mu gama
to kaji baba ko da kai baka sauraron radio kai ba kai ma kaji dan wasan a ce
ba kai ka dibe shi zan ne mai shi mun hadin guwa saboda ni ma shekara na 22 ke ga
kai ma kana
da nake kwaikwayo nan
a ce to kaga sai daidai kan ku
za ku yi hadin guwa
za ku yi hadin guwa an kuka dauke mu ɗan wasa ba ba laifi
to shike da za mu yi dazari akan haka
idan an ba wadansu
masu so su zama kaka a ciki
ɗan mu fore ma gashuwa muna sai a dai muna
bismillah za mu yi tunani a kai.
Madalla, to baba yau labarin da zan baka labari ne da ya fito daga hannun Comrade Kaka Mai Yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak.
To.
Wai baba labari ne na wani magidanci da matarsa.
To.
Wai ana matar ta cika shekara tana birthday kenan a cikin turanci ba
yawa murna
haihuwa to shikenan shi ko dan ya burge ta sai ya je ya so mata kyauta ka san kyauta a nan sai an samu leda an kunshe ta
leda mai ban sha'awa haka
wanda ma kamar kaka
bude kaka bude kai haka
yawa to shikenan sai samu leda rufewa ta chocolate
Oh.
Ni kuma aka kunshe mata da kyau yanda ake kwalin aka kunshe mata a ciki aka ya mika mata to da ya mika mata sai ta ga kamar chocolate ne ya bata ita ta ga a cikin shekarun nan ya rasa abin da zai bata sai
chocolate
wannan chocolate
da waya ga wayar salula
ga dai sauran su dai sai ta karbi kwali ta aje ba wata godiya kirki sai aje shi gefe kawai ta ko ta kula da shi
shikenan
bayan kwana biyu a kawata ta haihu shikenan da kawata ta haihu sai ta tafi barka haihuwa dan dai ka nuna ban haushi sai ta dauki wannan kyautar da bata ko bude ba haushi ya kama ta ta take chocolate ne ta dauki chocolate ta je ta kai ma kawata
Allah sarki
aka gaisa ta dauki chocolate ta bata ta tafi gida abunta
to chocolate ya sha dadi
tana in ka gida baba sai kawatan dan ta kira ta ta bugo mata waya tace ai ita bata san cewon kawancin sinnan abokan ta
kallon
haka ba ai bata san tana kaunta haka ba
na'am
tace yanzu fitar irin salula irin iPhone haka iPhone
kai
babban iPhone haka dan ba yanzu sabon fita haka kika dauka kika bani sabo gau ga kuma banda haka shi kuma ga kudi 500 Ate miji ya sai mata samuwar salula gau sabon fitar iPhone banda haka kuma ya kara mata da kyautar
500
ya dora a cikin wannan ya sa aka kunshi aka mika mata ita kuma dan haushi cha take chocolate da tace ta wace kallon shi ta zo ta
dauka eh ta yi ba
dai wai shi da wanda ba san gece ba baba wai in kai ne baba ya za ka yi
kware ko akwai abin da zai yi ke kungin biyu ne ai da wanda naki gida da bari
kai kuskure ya da kuma da ba bute
mijin godiya
bute mijin godiya
Tai makan ta Lahadi.
Gobe ma ya kara.
Kai. Allah za mu irin wanda
buku. A ce yanzu baba daga yau in kai wani wani kunshi sai na komen ta da shi sai na bude.
Kware kuwa ni ma din kafin ba sai da bude.
An tabbatar. Ba wata alawa ta kasa ta kasa ba.
Ko kuma chocolate gada.
Baba na kai malama Julu da daga mana nu sabili da aka tilas mu ja burki ne yanzu a madadin
baba ya ku baki
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
ayuwa a duniya a tana soro kamarin duniya a rawarin mata ayuwa a duniya a tana soro Thank you.